This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yafo makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 7 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da Iran su mai da martani kan kashe-kashen wasu kusoshin Hamas da Hezbollah da Isra'ila ta yi, ko da ko me zai faru. Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan. Sannan mataimakiyar shugaban Amurka kuma yar takarar shugaban kasa Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Tim Walz shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara a zaben shugaban kasa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya ce yana tare da matasa masu zanga-zangan kuncin rayuwa a nan Bauchi, to sai dai ya kara da cewa
we are with the youth in Bauchi state, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem.
Inda kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane.
Ɗan ƙasar waje mazauna Burtaniya na ci gaba da nuna fargaba biyo bayan kisan wasu yaran mata guda uku da ya haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar.
Masu shayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shi ne gwamnati na ɗaukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a ruɗanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ba muna tafi da shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruku Sanyin, na wanda shirin a yau zai duba batun zanga-zanga da matasa ke yi a faɗin Najeriya akan matsin rayuwa da ake fama da shi a ƙasar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah je talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani ko da ko me zai biyo baya saboda kashe komandan kungiyar ta Hezbollah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya, da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran. Waɗannan kashe-kashe biyu, wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran, sun dada janyo zaman dardar a gabas ta tsakiya da ƙara yuwar fadawa cikin cikakken yaki a yankin. Kasar ta Yahudu da Hezbollah sun sha musayar wuta kulle yomin a kan iyakar kasar Lebanon tun bayan da kungiyar mayakan Hamas ta kai hari ranar 7 ga watan Oktoba shekara ta 2023 kan Isra'ila. A wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin, Nasrallah ya ce kasar Iran ta samu kanta a wani yanayi da ya zama jazaman a gare ta, ta mai da martani kuma abokan gabanmu suna jiran sakamakon cikin firgici. Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da kasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna. Abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan je talata. Adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya karu zuwa 17. A cewar wani ma'aikacin asibiti a Abu Hamad, wani karamin gari a jihar River Nile ta kasar ta Sudan mai tazarar kilomita 400 arewa da Khartoum babban birnin kasar, gidaje wajen 17,500 ne suka ruguje, abinda ministan madafun rayuwa Samir Sa'ad ya gaya ma manema labarai kenan je talata. Kuma wai mutane akalla 170 sun ji raunuka. Ma'aikatar tsaron Rasha je talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaki da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Rasha, inda sojojin Rasha suka tunkare su. sojojin Ukraine dai basu wuce komai ba. Yau abokan gaba sun yi wani yunkuri na kutsawa cikin yankin Kursk na kasar Russia, a cewar bayanin rundunar sojin Russia na baya.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan hukumomin gwamnati da na jami'an tsaro sun kakabawa karban hukumar Katagum dokar hana fita da kuma zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 biyu bayan zanga-zangar da matasa ke yi wadda ta shiga rana ta 8 da ta janyo kone-kone da kwasar kayayyakin sakatariyar yankin da kuma kona motoci da lalata gidan tsohon mataimakin gwamna Alhaji Balatela Alhaji Babatela. Ga dai Abdul Wahab da ci gaban labaran wato da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kwamishinan yan sanda a jihar Bauchi CP Awal Musa Muhammad a tattaunawa da shi ya yi karin haske game da batun dokar hana fitan.
Mutane sun yi yawa sun fito da dama suna kokarin su lalata kayayyaki na gwamnati, sun ma fara lalatawa kamar secretariat, Allah ya ba mu sa'a ne kurin ba su kone shi gaba ɗaya ba. Sannan sun je gidan gwamnati na Azara sun farfashe gilasussuka sun cire AC air condition ko da yake daga baya duk an samu an dawo da su. Sannan sun yi attacking ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne amma baya rike da wani mukami yanzu. To waɗannan abubuwan suka yi aka zauna a matsayin security council meeting aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa, to gara a sa dokar ta ɓaci don a bawa jami'an tsaro damar su gane bata gari. Da aka kafa yanzu yawa 24 ba fita, kowa ya zauna a gida.
Daga bisani na tuntubi wasu daga cikin mutanen garin Azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu.
To wannan al'amari ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da dama hikar zuwa ko kuma wasifa in ta fara ba a san yanda za ta faɗo, ba a san yanda za ta ƙare ba. To yanzu dai ne kowa ya kaɗi doka ya bi umarnin gwamnati, kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu muna cikin gida a zazzaune.
Wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi. Yanzu ma ka dai muna gida amma dai ana dan fukuta dai haka jifa.
Dan aka fita aje ayi sallah kenan.
Eh ana fita aje ayi sallah. Kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya kare daga tutar Russian nan za su kama shi ko waye shi.
An daga tutar Russian.
Eh an daga Azare din an daga.
Da batun wanda aka raba din nan.
Eh wanda aka raba ne suna asibiti.
Suna ne.
Dan akwai mutum uku dai da aka harba suna asibiti, wani a hannu wani a kafa wani kuma a takashi ne ma hakan nan amma duk suna asibiti.
Ba su mutu ba. A wata sabuwa kuma gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan kasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi da cewa holoko ne kawai.
The speech of the president is very empty. It is rather escalating the whole situation.
Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban kasan holoko ne, ya daɗa dagula lamura ne, kamata ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa. Mu gaya masa abubuwan da suke faruwa, mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi. Sai suka yi gaban kansu suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi.
We are with the youth in Bauchi State, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence and destruction of lives and properties.
Muna tare da matasa a jihar Bauchi a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma Comrade Garba Taylor Herwa Ganawu Dilgwambe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne, sannan ya ci gaba da cewa
jawabinsa ba holoko ba ne, ba inda shugaban ƙasa zai yi magana ya zama holoko, domin Allah ne ya ba shi shugabanci kuma Allah ne zai karba abin da ya yi daidai. Muna masa fatan alheri, kowa ya tsaya dariya ya fara ka zubar da ruwa. Dama abin da ake tsammani shi ne ya yi, kuma ya yi haka saboda haka muna masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba ɗaya.
Luhan Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto, ana tare ne dai da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar jiya Talata cewa gwamnatin jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban kasa idan ta yi nasara, wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da makoni uku da suka gabata. Da take bayani kan Walz, Jennifer Lawless ta jami'ar Virginia ta ce,
a progressive who's been able to win rural red conservative districts, who's
been able to win wannan mai ra'ayin gabade-gabade ne wanda yayi ta nasarar cin zabe har ma a wasu gundumomin masu ra'ayin riƙau, wanda ya kuma iya samun nasara a fadin Minnesota har ma a wuraren da ba na masu ra'ayin gabade-gabade ba, wanda mutum ne da ya mallaki bindiga kuma yayi yaki tsohon soja ne wanda aka haifa a Nebraska, saboda haka mutum ne da ya fahimci yankin tsakiyar Amurka.
Is born in Nebraska, and so it's somebody who understands middle America.
Ita kuwa wata mai katin zabe daga Pennsylvania mai suna Kim Brown cewa ta yi,
I don't know too much about him, I'm gonna learn about him now that I'm over.
Kim ta ce, ban san shi ba sosai, zan yi bincike kan shi tunda Kamala Harris ta zabe shi. Tuni Harris da Walz suka fara yakin neman zabe tare da zumar karaɗe muhimman jihohin zabe, inda suka fara da yammacin jiya Talata a jihar Pennsylvania. A ƙarshe, ga dukkan alamu, wani shiri da ƙasar Iran ta yi na hallaka tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da alaƙa da wani mutumin ƙasar Pakistan mai alaƙa da ƙasar Iran ɗin, wanda burinsa shine ya auna wasu ƙarin fitattun 'yan siyasa da jami'an gwamnati. Ma'aikatar shari'ar Amurka jiya Talata ta bayyana wasu tuhume-tuhume da ake ma mutumin mai shekaru 46 mai suna Asif Machan, da cewa ya zo Amurka a watan Afrilun wannan shekarar da zaman samun 'yan ina da kungilar kisa waɗanda za su iya wannan aikin. To amma bisa ga bayanan tuhumar aikata babban laifi da aka gabatar kansa, wannan shiri ya wargaje bayan da mutumin da macen ya tuntuɓa a ƙoƙarinsa na ganin an aiwatar da aika-aikar ya tuntuɓi jami'an tsaro.
Tare da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. An dai shiga zaman tsartsar a sakamakon yadda zanga-zangar da ake dangantawa da masu tsantsauran ra'ayi ke ci gaba da bazuwa a sassan kasar Burtaniya, biyo bayan kisan wasu yaran mata uku da aka yi a wani gidan rawa. Kuma tuni wasu 'yan kasashe wasu kasashen duniya ciki har da Najeriya suka fara gargaɗin al'ummarsu da su yi takatsantsan kuma su guji duk wani wurin da akwai cunkoson jama'a. Wakilin muryar Amurka a Turai Ramatu Garba Baba na da ƙarin bayani game da halin da ake ciki.
Mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu ƙananan yara guda uku, wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yada labarin ƙarya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku, wanda kuma ba haka bane.
To mafarin rikicin kenan da ya jefa kasar Burtaniya cikin yanayi na rudani, kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen kasar. Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana, sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace.
Tushen wannan ƙiyayya kan da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense Leagues. Suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskure matsalolin tattalin arziki da siyasa. Mambobin EDL da magoyan bayansu sun fito zanga-zanga a titunan birnin Manchester, wanda ya koma lalata kadorori na bakin haure da musulmai. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shine gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
To wannan ya jefa rayuwar baki da dama cikin fargaba. Abdul Samad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne.
Yadda muke kallon abu a matsayinmu na baki shine abu ne wanda yake da firgitarwa, saboda a matsayinka na bako dole ne in kaga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garinka ba, hankalinka zai tashi. So gaskiya abin zai shafe mu gabaki daya, sai dai kawai mu ce duk wanda yake zama a nan Ingila ya yi kokari ya zauna cikin aminci da mutane gabaki daya.
Tunan sauran kasashen duniya kamar Najeriya da Malaysia da Indonesia da ma haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka so mu fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan, sannan waɗanda ke ƙasar su nesanta kansu da zanga-zangar.
Sunana Hauwa Yusuf Fantuwa ne, yar jarida ce da nake zaune a ƙasar Ingila a cikin birnin London, amma a halin yanzu ina ƙasar Najeriya a cikin birnin Abuja. Ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa. Na shigo Najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa, sannan kuma na baro kura a baya. Ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasar da nake zama, wato ta Ingila.
A yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin, Prime Minister Keir Starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Ta gaida malama Ramatu. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com don sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Alhamis da ta gabata ne dai, 'yan Najeriya suka so mu gudanar da zanga-zangar nuna adawa da abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci sakamakon tsananin rayuwa da 'yan kasar ke fama da shi. Duk da yake an tsara zanga-zangar ta kasance ta lumana, amma tun daga ranar farko aka sami rahotannin barkewar tashin hankali a wasu wurare kamar jihar Kano, labarin da ya kai ga hukumomi kafa dokar hana fita biyo bayan asarar rayuka da dukiyoyi. Zanga-zangar ta ci gaba tare kuma da karuwar tashin tarzoma a wasu yankunan kasar da dama, lamarin da ya sa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu gabatar da jawabi ga 'yan kasar da sanyin safiyar Lahadi, wato bayan kwanaki uku na zanga-zangar.
Fellow Nigerians, I speak to you today with a heavy heart and sense of responsibility. Aware of
Tuesday day, duk da yake 'yan kasar sun kwana da tsokin abin da jawabin na shugaban kasa zai kunsa, a maimakon sanyaya gwiwar jama'a, jawabin na shugaban kasa ya daɗa tunzura masu zanga-zangar, saboda ya kasa taɓo batutuwa da ƙorafe-ƙorafen jama'a a ra'ayin masu fashin baki irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano.
Shugaban kasa ya yi jawabi wanda ya yi kama da na bikin cika shekararsa guda a mulki, ko kuma na bikin tunawa da ranar demokaradiyya. Ya ambaci abubuwan da gwamnatinsa take yi waɗanda yake ganin su ne za su fitar da kasar daga halin da ya gaje ta a ciki. Babu wani abu da yi na wanda yake nuni da cewar an shigo wani hali na musamman, ko kuma ya ɗauki ko da guda ɗaya ne daga cikin bukatun da masu zanga-zanga suke ta ambata ya yi magana a kansu. Za ka iya cewa akwai abin da yake na ban mamakin, akwai kuma abin da babin ba mamaki a ciki. Abin da yake ba mamaki din shi ne shugabanni sun saba duk wata dama da suka samu su yi magana su ta lissafa abubuwan da suke ganin sun yi gwaninta a cikinsu. Amma abin mamakin shi ne kasa ta shiga hali irin wannan. Kwana uku babu tabbas tana tangal-tangal, a ce babu wata magana da ta nuna wannan, banda dan alkini da nuna dan kadan na cewar ya san an yi tadi a wasu jihohi. To gaskiya yana nuna cewar masu yi kula da shi su yi masa bincike su kuma rubuta masa bayanin da zai karanta wa ƴan ƙasa gaskiya ba su yi aikin su yanda ya kamata ba ko dai su din ba su gane hatsarin da ake ciki da matsalar da aka shiga ba ko kuma suna zaton za a iya kawar mata da kai ko kuma nakasawatar kawai tsawa kawai ce shikenan ya isa ka kowa ya koma ya ci gaba da ayyukan sa kan na sake ji kan na sake gani suna zaton irin wannan barazana za ta iya warwar da mutanen labudda ne akwai kashi a bangaren waɗanda suke kula da shi sannan shi ma kuma akwai kashi a bangaren sa da aka ba shi wannan bayanin ya iya karantawa ga tare da ya gano cewa wannan bayanin matsala ma zai daɗa janwa ba a madadin ya warware ta to wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga zai iya janwowa ta daɗa habaka ta daɗa ɗaukar lokaci don haka ta daɗa janwo asara mai yawa kuma ta jefa ƙasar da tsarin demokradiyya a cikin niyyarsu.
Wannan lamari dai ya sa zanga-zangar sauya sabon salo domin ko bayan ga ƙara azamar fitowa da jama'a suka yi ciki har da wasu wurare da aka kafa dokar hana fita masu zanga-zangar a wasu yankunan sun rirrike tutocin ƙasar Rasha yayin da aka jiyo wasu suna kira ga sojoji da su zo su kwace mulki.
Mun yi abubuwa domin nuna wa shugaban ƙasa mukaimai kokenmu na halin da al'umma suke ci na yunwa. Muka saurare shi aka ce zai jawabi. Yayi jawabi ya ce gashi abubuwa ya faɗa wanda babu mutum me kansu ba muka rasa kai da gindin su. To wannan tutar Rasha muna amfani da ita ne domin idan shugabannin ƙasa Amerika za su iya ganin wannan su iya taka shugabannin birki akan abin da suke mana domin in suna so su ci gaba da tafiya da tsarinsu akan mu.
Mu a duniya mun gayyace wannan gaban ƙasa na Rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato wa talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu tunarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato wa talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan lamari.
Wannan sabon yanayi ya ja hankalin gwamnati wanda har ya kai ga shugaban ƙasa jagorantar wani taron gaggawa na majalisar tsaro tare da dukkan hasoshin tsaron ƙasar. Manjo General Christopher Musa babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya ya ce kada tutar wasu ƙasashen waje a Najeriya babban laifi ne na cin amanar ƙasa.
Ka san kwanaki mun zo mai magana da shugaban ƙasa muka yi mishi bayani akan matakin da muka sa a ƙasa game da wannan zanga-zanga. To duka jama'a suna kallo sun ga cewa wannan zanga-zanga abinda muka riga muka yi kashedi da shi cewa akwai miyagun mutane da za su ɗauki lokacin wannan lungun su kawo ɓaci-ɓaci a cikin ƙasa. Mun ga yadda ake ƙone-ƙone abubuwa yadda ake sace-sace a ko'ina. To yanzu mun sake zuwa kuma da shugaban kasa mun zo mun yi mishi bayani matakin da muka dauka in mun ga cewa mun ga ɗan sanda suna kan aikin su mu sojoji muna nan muna kallo a tsaro yanzu mun duba mun ga waɗansu sun dauki tutocin waɗansu kasashe suna yawo da yawa a ko'ina suna yawo da shi wannan abun ba abin da muke so bane kuma ba abin da muka kara bane muna so mu yi wannan lokaci mu gaya ma jama'a duk wanda aka kama shi yana wannan ya kuka da kanshi za mu dauki mataki domin wannan abun ba abun da ake so bane sannan mun ji kuma waɗansu suna kuka suna kira cewa sojoji su zo su dauke babu sojan da zai tashi yayi wani abu karban mulki demokradiya muke so demokradiya kuma za mu kare a cikin aikin da muke kaga mu dukkan mu fito nan tare muna aiki tare a kullum muna magana da juna muna aiki mu tabbatar cewa ƙasar mu ta zama da lafiya kuma maganar da muka yi ma shi shugaban ƙasa mun tabbatar mishi da cewa muna aiki tare dukkan mu muna son ƙasa muna son demokradiya ta ci gaba babu soja babu wani da zai tashi wani abu ga yanda ƴan sanda tun da aka fara wannan abu ƴan sanda ke aiki amma ya kai lokacin da sojoji ma ina ji za mu shigo don mun ga yanda ƙuni-ƙunin ya tashi yanzu kaga yanda su abubuwan da aka yi a Kano a Kaduna a wurare daban-daban ba abin da ya kamata a yi bane a wannan ƙasar ballance ne arewa mun san cewa muna cikin matsala ba abin da zai zo muna wani ƙuni-ƙunin fa akwai mutanen da ƴan farin kaya ne kayayyakin su ne ma aka ji aka ƙuni wannan sace-sacen da ake yi bai kamata ba muna roƙon jama'a su bari kada su yadda wani ya tura su don mun san cewa ko waɗanda ƴan ta'adda da ke ciki da ke tura su suke ba su kuɗi suke izra su cewa su je su wannan abu in an kama su za su kuka da kansu.
To sai dai kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na ganin cewa fa ya kamata a yi taka tsantsan wajen tunkarar wannan lamari na rike tutar ƙasashen waje.
In aka ɗauke shi sama-sama fushi ne kawai in zanga-zanga suka yi kamar yadda ƴan NSAC suka dinga ɗaga tutar Amerika IPOB da suke ɗaga tutar Isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da World Bank da IMF suna da hannu kuma a America suke wata kila nuna fushi ne ga America tunda an san ba sa ga maciji da Rasha wani dalilin a Niger da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu lamba sai suka nemo Rasha to ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna tasashen kila yammacin duniya su daure wa gwamnati gindi kuma sun juya musu baya to za su nemo Rasha to sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa Tinubu kaman yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa ba lallai yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba ba lallai sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar Rasha ku zo mu zagi America sai kawai su karɓa a bincika ba yaran da suke daga tutar za abu ba su waye suke dinka musu tutar me suke san su cimma
masana dai yana ƙara yin kira ga ɗaukar matakan da suka dace domin kare kasar ta Najeriya wacce suka ce tana fuskantar babban kalubale a halin yanzu
rayuwar ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abinda kake son yayi zai aikata maka da shi manya-manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin juhali na duniya kamar irin in ka dauki su Chugo Bear na Bolivia ko su Mao Zedong ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abinda za su ci a baya-bayan da in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da same irin wannan dame in ka kalli mayakan Niger Delta sun yi amfani da irin wannan pattern din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya wa'annan mutanen daga cikin fatan na recruitment din su shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga ta su kuma za su iya samu abin kashewa
masu saurare annan su zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan abokan aiki musamman Dabi Balawe da ya tsara sautin shirin Murtala Faruk Saminna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah jiya Talata ya ce ya wajaba ga kungiyar mayakan tare da kasar Iran su mai da martani koda ko me zai biyo baya saboda kashe komandan kungiyar ta Hezbollah a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a birnin Beirut a makon jiya da kuma kisan gillar da aka yi ma shugaban Hamas a birnin Tehran na kasar Iran waɗannan kashe-kashe biyu wato na Fuad Shukri a kasar Lebanon da Ismail Haniyeh a kasar Iran sun dada janyo zaman dardar a gabas ta tsakiya da ƙara yiwuwar fadawa cikin cikakken yaki a yankin Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya yi sanadin rugujewar gine-gine da dama da kuma mutuwar mutane 17 a arewacin Sudan a daidai lokacin da kasar ke fama da yakin da aka shafe kusan watanni 16 ana yi tsakanin bangarorin mayaka da ke gaba da juna abinda wani jami'in asibiti ya gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Talata Ma'aikatar tsaron Rasha jiya Talata ta ce ɗaruruwan sojojin Ukraine tare da taimakon tankokin yaki da motoci masu silke sun kai hare-hare kan yankin Kursk na kudancin Rasha inda sojojin Rasha suka tunkare su sojojin Ukraine dai ba su wuce komai ba mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta sanar da Talata cewa gwamnan jihar Minnesota Jim Walz shine zai mata mataimakin shugaban ƙasa idan ta yi nasara wanda wannan dori ne kan jerin muhimman abubuwan da suka biyo baya tun bayan gabatar da ita da shugaba Joe Biden yayi a matsayin wadda yake so ta zama dar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat kasa da mako
to ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin wato Mr. Charleston Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam